sanarwar wace kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu ta ce jaridar ta Daily Trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi na farmaki akan ƴan Boko Haram wanda hakan tamkar baiwa ƴan Boko Haram wani bayani ne irin na farko wanda kuma ka iya bata shirin sojojin da kuma ka iya jefa rayuwarsu cikin hadari General Usman Kuka Sheka yace rundunar sojan Najeriya ba ta da niyyar yin fito lafiya da ƴan jaridu amma ya nemi ƴan jaridun da su kasance masu kishin kasa sanin ya kamata da takatsantsan cikin sha'anin ayyukansu kuma su ke la'akari da sha'anin tsaron kasa ina dab da hada wannan labari kamfanin jaridar na Daily Trust a nan Abuja ya tabbatar min cewa sojojin sun kyale jami'an kamfanin nasu guda biyu da suka gayyata jiya da kuma aka yi zargin an kama su ne Hassan Mainakaina, Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.